بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يبمتنا شرين تقص قوة المحرم هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبوتا تاريخ 40 تقص ديدا شاوكو قواتن بقوي ميلادية تدبو بيودا شرين شدا كما دين دا مكسابة هدواء ودن مسلا تيمي البركة مسلا تنجوم على هداية أتكن ونن وقوامي البركة تا كنديلا أتكن برنن كادو ومن تيغا بدا gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka, sharhu shama'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam, na babban malami Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saura at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine zaman mu na biyar a cikin wannan karatu, kuma muna nan dai a cikin karashin muqaddima wadda ainihin wato zamu karasa ta yau, kuma insha Allah ta'ala ma zamu iya shiga darasin farko na ainihin wato wannan littafi. Malam yana ta kokarin tattaro mana abinda wannan littafi ya kunsa da kuma abinda yake na wajibi mu sani kuma mu kiyaye game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin bawa ba zai azurta ba duniya da lahira sai ya bi koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka arzikin bawa na duniya da na lahira yana da alaka da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa malai ce ya zama wajibi akan dukkan wanda zai fada wa kansa gaskiya, kuma yake sanya kubuta, kuma yake sanya samu arziki na duniya da lahira, to wajibi ne ya san koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam, wajibi ne ya san tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma wato wa sha'anihi ma ya kharuju bihi anil jahilina bihi, da dukkan abin da ya danganci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ya fita daga cikin sahun waɗanda suka jahilci annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya shiga cikin wato adadin mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam, ya shiga cikin adadin magoya bayansa, ya shiga cikin tawaga ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka mutane game da sanin hakan, wasu sun samu kaso mai yawa, wasu sun samu kaso kadan, wasu ma an hana musu basu samu komai ba. Wannan falala ce ta Allah, yana bayar da ita ga wanda ya so. Allah madaukakin sarki ma'abocin falala ne mai girma a dunkula dai, yana daga cikin ni'imar Allah madaukakin sarki ala abdihi al'azima da zai yi wa bawansa kuma mai girma, shine ya yassare masa kulla alaka da dangantaka da sanin dabi'u da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu girma, domin wannan hanya ce mai girma daga cikin hanyoyi na ayyukan alkhairi, kuma karama ce kuma baiwa ce daga Allah ta'ala da yake bayar da ita ga waɗanda ya ga dama cikin bayansa. Allah ya sa muna da rabawa ciki. Da haka malam bayan yayi wannan dogon bayani, insha Allah ta'ala za mu tashi a daidai gabar da yake magana akan mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya kawo mana kusan abin da littafin ya kunsa, wanda daga ƙarshe ce littafin an kammala shi ne da bayanin mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci, wanda wannan yana cikin kunshin abinda kaji an ambata na hadisai wato na annabi sallallahu alaihi wasallam suna da alaka game da wannan mafarkin na kasantuwar mafarkin na gaske ne ko kuma ba da gaskiya bane lalle zaka dinga ganin mutane ko zaka dinga jin mutane suna yawan cewa sun yi mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam to sai a cikin wannan littafin malam sai yake so ya nuna mana akwai wata kaida ko wasu kaidoji da sai fa in mutun ya kiyaye su sannan mafarkinsa da annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama na gaskiya daga ciki haddasanin halaye da dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa idan ma'rifatu sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam adun kula dai kaga mun fahimci ashe sanin sufar annabi sallallahu alaihi wasallam laha fawaidun azima tana da tarin fa'idoji sanin sufar annabi sallallahu alaihi wasallam hatta gani da kai da muke so ko a mafarki mu fara ganin sa ko mu dinga ganin sa kafin mu hadu da shi a farfajiyar alkiyama kafin kuma mu hadu da shi a cikin gidan aljanna insha Allah ta'ala to muna da kwadayin mu dinga mafarki kuma ya zama mafarkin ba shedan bane yake zuwa mana da sufar wani ko ya zo mana ainihin wato ya nuna mana wani a matsayin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sanin annabi sallallahu alaihi wasallam sufofinsa yana da fa'ida min jumlatiha daga ciki ma yata'allaqu hadda abinda ya shafi bi tahaqquqi min sihhatir ru'ya na tantance sahihancin mafarkin aw adami sihhatiha ko rashin ingancin mafarkin lalle kam zaka iya yin mafarki to amma in ka zo kana bayani bayanin ka ne zai gaskata annabi ka gani ko wani mutum ka gani ina fata an gane karkashin bayanin da kai idan mun ji sufofin wanda ka gani a cikin mafarki sun yi kama da sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin musulunci da ke hannunmu sai mai maka albushir kuma mu ma mai gibba ma'ana mu ma mai fatan Allah ta'ala ya yi mana tagomashi ko a mafarkin mu ganshi kamar yadda ka ganshi idan ku ka kawo sufar wanda ka gani ya saba da sufofin da za mu karanta a wannan littafi da sauran littafai na musulunci da aka kawo sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar maka da cewa wanda ka gani ba ma'aikin Allah ka gani ba sallallahu alaihi wasallam shedan ne ya zo ya gabatar maka da wani mutum yake so kuma ya rude ka ya yaudare ka ya nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam anan ba murna za a yi maka ba illa a jajanta maka kuma a gaya maka cewa kai maza-maza ka koma makaranta ka fahimci wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sufofinsa suke ta yanda gobe in shedan ya sake yi maka shigar burto ya shigo ma da sufar wani zaka gane cewa wannan makida ce da makirci na shedan ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qad zallat fi hadhal babi aqdamun wa dhalla aqwamun domin haƙiƙa ƙafafuwan wasu mutane sun zame a wannan babi na mafarkin manzon mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutanen da a mafarki wani mutum ya zo musu kuma aka gabatar musu da shi a matsayin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam har ya ba su wata ibada ko ya ba su wani zikiri ko ya gaya musu wata falala ko ya faɗa musu wani abu kuma sun yarda suna nan suna aiki da shi a matsayin addini lalle akwai kafafuwan da sun riga sun zame game da mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam wa dhalla aqwamun wasu mutane sun bata domin abinda suka gani suka yaqini da shi kuma suka gina hukunci akai suke bauta Allah akai lallai sun bata dan ba manzon Allah suka gani ba ballantana sakon da aka gaya musu a mafarkin ya zama daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kam min unasi malai ce mutane da yawa a tahum atin wani mutum yakan zo musu fil manami a cikin bacci yanzu kaga mutum dunkulalle baki ya ce wa shi manzon Allah ne har sai an maka bayani kamar yadda zamu karanta zaka din gani ko kaga mutum gaba daya zo maka wani ash'asa a gaba ya ce ma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga ma wani sako ya baka kuma ka karba ko kaga wani mutum duk an tsatsage mai fuska yazo ya ce maka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga wani mutum da irin askin nan na abun nan na suwaga yazo ya ce maka shine annabi ko kuma ya tara suma irin ta ban mali yazo ya ce maka shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi sai sai malai ke cewa da yawa akwai mutanen da fa wani ne yazo musu a cikin bacci
وقال كما يتي مسو إنه رسول الله يتي مسو شيمن زن الله صلى الله عليه وسلم لكن الهال لا تكون السورة التي رآها شيوان دي مفاركين سفر وان دي يغني مفاركين كو علامة بتيدي دي دي سورة النبي إذن سفر النبي صلى الله عليه وسلم با الله تينو كيلات ودى أكا روي تومنا في كتب الشمائل أتكلة تتفاي إذن ودى نن نسان سفو في دهالة يمنزان الله صلى الله عليه وسلم وكتب السياري دكومنا تتفاي إذن نسيرا فلا يكون هذا الذي رآه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم با تيندزا أي ون ون دي يغني أتكي مفاركي يزمشي دي مزاق الله صلى الله عليه وسلم كاركا يودركان كا غار ون كراتين كانا دي بكاتر سا في يدي اندك كي بكاتر بغا ور أي دي هوا تو بكا وزوتي يركا كانا بكاتر ون كراتين نغوا في يدي اندك كي بكاتر إسكا دك كي شاكا للي كسند ون da aka sanin halaye da dabi'un annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ya zama maka wajibi kuma dole ka sani dan koda a mafarkin ma dai ka gani zaka tabbatar da wanda ka gani wa kam min insanin waqa fi bid'in wa infirafatin wa ibadatin wa azkari malai ce mutane daiwa sun fada cikin bid'o'i sun karkace daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin wasu ibadu suna karanta wasu zikirai ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da hujja ba akan waɗannan abubuwa babu wata hujja game da wannan bid'ar da suke yi da sunan ai a mafarki aka ba su ita a wannan wata ibada ce wanda a mafarki manzo Allah ya ba mu cin ita kuma ta saba da irin abin da manzo Allah ya koyar da al'umma cikin shekara 23 yace an bashi wani wuridi ko zikiri ko an hannanta masa ko an lakkana masa wani salati annabi ne yazo yayi baka da baka da shi ya ga mai wannan salatin kuma ya sha banban da salatin da annabi ya karantar da sahabbansa suka karantar da al'umma yake cikin littafin musulunci wanda kuma akwai sansala ingantacciya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya isa cikin shekara 23 na rayuwar annabtarsa da manzancinsa sannan wani yazo da akasun wannan kuma yace a mafarki kuma ka saurare shi lalle mu sani akwai mutane da yawa sun bata sun fada cikin bid'o'i inji malam wan hirafatin sun fada cikin karkacewa da saudewa daga tafarkin annabi wa ibadatin sirrun gumosu ibadu wa azkar da wasu zikirai ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja ba akan waɗannan abubuwan da suke yi bi za'ami dariya cewa annaha mabaniyatun ala ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam wai wannan ibada wannan zikirin wannan bid'ar wai an gina ta ne akan mafarki da akai da annabi sallallahu alaihi wasallam fil manami a cikin bacci kaga mutum ya karar da rayuwarsa malam ya kwashi shekaru masu yawa ya cinye tazarar tafiyar rayuwarsa duk akan irin waɗannan mafarkai na ƙarya mafarkai na bogi kuma an zo an gina shi akan wata ibada wadda babu wata hujja la min alqur'ani wala min as-sunnati da yake tabbautawa Allah kai ƙarshe in ka bi salsalar wannan ibada in ka bi salsalar wannan zikiri zai ga mafarki akai a cikin mafarki aka zo aka faɗi wannan zikirin a cikin mafarki aka faɗi wannan ibadar a mafarki aka koyar da wannan salati annabi ya koyar da al'umma sahabbai suna kallon sa sallallahu alaihi wasallam yana kallon su ya karantar da su ga irin salatin da manzo Allah ya karantar da su ba san wani salati ba sai wannan amma kuma bayan annabi ya bar duniya sahabbai sun kaushe karu sun tura kuma wani ya ce sun hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam a kwana taludu ko sun hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam kaje renin wayo ko sun hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mafarki wani ma ana zaune ya ce manzon Allah manzon Allah manzon Allah wai yanzu manzon Allah ya wuce ta nan ya rudar da mutane ya faɗa kan jahilai ya raba kan al'umma ya shigo da wani abu saboda ka'idar khalif tasud in kana so ka jagoranci mutane zo ka raba kansu in ka raba wasu za su bika shikenan sai ka zama shugaban su duk kungiyoyi da ka sani ta irin wannan in ka zo kawai ka samu mutane suna tafiya akan tafarki guda daya fahimta guda daya to in ka zo yi kokari ka shigar da shubuhohi ka fasa kansu wai in kana son ka shugabance su da kai haka to za a dare zaka jefa wani cutar shubha wani ka jefa masa kaza to daga nan kuma za a samu su da za su gaskata ka su imani da kai su yarda cewa kai wali ne na Allah madaukakin sarki sai su bi ka ma annahu sallallahu alaihi wasallam lam yamut tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba illa ba'da an akmala Allahu bihi dinna har sai da Allah yayi amfani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen cika wannan addini wa atamma bihi ni'ma manzon Allah bai kaura ba har sai da Allah ta'ala ya cika wa al'umma ni'ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul Ma'ida aya ta 3 al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san wannan ibada ba sahabbai ba santa ba tabi'ai ba santa ba tabi'u tabi'in ba santa ba sai bayan barin annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 1000 ko shekara 1100 da wani abu kawai wani ya kullo da wannan kuma yace wannan ibada ce in an yi ana samun lada za a shiga aljanna in ma baka yi akwai yuwar ba za ka shiga aljanna ba wannan cin amanar al'umma manzon Allah ne domin Allah ta'ala ya gama cika addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniyar nan ba sai da addini ya cika da haka abinda bai zama addini ba jiya lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba zama addini ba daga nan har duniya ta nade da haka rike azancinka rike kanikancinka rike fasahaka rike duk abin da kake da shi ka bar mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bar mutane su fahimci addini daga wanda aka aiko musu ba aiko ka ba an aiko wa mutane Muhammad bin Abdullah Allah ta'ala shi kadai ne yace wa in tudi'uhu tatadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin in kun bi manzon Allah kun shiriya ba wani malamin ka da za a tambaye ka kana mutuwa kabari za ka gane kuranka man rabbuka ma dinuka ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum su kenan tambayoyin ba ma shehuka ma ustazuka ma kaza duk babu wannan da haka duk wanda ka kama ya raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kai asara kuma za ka yi kuka za ka yi annadamu ala ma fata Allah ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau ne na cika muku addininku wa atmamtu alaikum ni'mati na kuma cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina na kuma yarje muku musulunci a matsayin addini da haka addinin wancan shine original one duk wani abu da yazo sabanin wancan fake ne ba original bane da haka rike na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya karantar da sahabbansa suka rike su ma suka bauta Allah har suka koma zuwa ga Allah thumma inna hadha al-kitaba sannan shi wannan littafi dake hannunka dan uwa sallahu musannifu mawallafin littafin ya sanya masa suna shama'ilan nabi duk da cewa ba wannan sunan bane yafi shahara shi littafin ya danganta nuskha nuskha akwai nuskhar da tazo da ash-shama'ilul muhammadiyya wanda yawanci za ka ga da shi da hannun mutane akwai kuma nuskar ash-shama'ilun nabawiyya wata nuskar za ka ga aka rubuta ash-shama'ilu an-nabawiyya ko ash-shama'ilu al-muhammadiyya wal-khasa'isul mustafawiyya sun ce wannan shine kamar cikakken sunan littafin ash-shama'ilul muhammadiyya wal-khasa'isul mustafawiyya shine asalin littafin amma yafi shahara da ash-shama'ilul muhammadiyya duk da cewa akan kira shi da shama'ilun nabi a wasu nuska din an fahimta ko shi yasa anan kaga shi ma sai malamin yake faɗa cewa wannan littafi mawallafin sa ya sanya masa sura shama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'rafu dhalika ana iya gane hakan min nusakhil kitab al-khattiyya daga rubutun littafin na hannu wa'inda suka rubuta littafin da hannu rubutun hannu ba wanda aka yi bugun inji ba to da yawa daga cikin rubutun hannu al-adida da yawa daga ciki sun zo da wannan sunan cewa sunan littafin shama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam haifu kutiba alaiha shama'ilun nabi da yawa daga cikin in ka koma wato al-kitabatul khattiyya rubutun hannu to da yawa za ka sun rubuta cewa sunan littafin shama'ilun nabi wa yu'rafu dhalika kuma ana iya sanin haka min tasmiyati ahlil ilmi almutaqaddimin li hadha alkitab, irin sunan da malamai na da ma'abuta ilimi suke gaya wa wannan littafi. In ka koma can al-ulama almutaqaddimin ko almutaqaddimun, za ka ga suna kiran wannan littafin da wannan suna. Wa qad yaqtasiru ba'dhum, didda wasu daga cikin malamai magabata suna takaitawa kama marrafi kalam ibn kathir, kaman yanda ya gabata a maganar ibn kathir rahimahullahu ta'ala, fa yusammihi shama'il, shi ibn kathir ma yakan kira littafin da shama'il, ma'ana kamar yakan takaita shi akan haka shama'il, bi hasbil mudaf ilay, tare da shafi wannan abin da aka raba wa da shama'il din, ma'ana shama'ilun nabi din, sai ya ce shama'il kawai. والتعويض عنه da mai gurgun wannan abinda aka shafe din bi al da al at-ta'rif, sai a ce ash-shama'il maimakon shama'ilun nabi, to sai a cire nabi din sai ce ash-shama'il, shi ash-shama'il din sai ya sa masa alif da lam. Wa hadha al-ikhtisar ya'ti kathiran inda ahli al-ilm, wannan takaitawar za ta takan zo da yawa daga wajen malamai mabuta ilimi su kira littafin na ash-shama'il. Fa yuqalu, kuma ba iya wannan littafin ba, da yawa za ka ga malamai suna da irin wannan sunan littafin, littafi sai a dan rage, sai a dinga ambatan ko wata gaba ta farko ta cikin littafin. Fa yuqalu, za ka ga ana cewa al-umda badalan min umdatil ahkam, kaga asalin littafin umdatul ahkam ne na al-maqdisi, amma sai malamai su ce al-umda, kaga sai aka cire mudafun ilayhi din, al-ahkam din sai aka shafe, amma ita kuma umda din sai aka sa alif da lam, sai ta kuma al-umda. In kana cin karatu, kana karatu sai kaji malami ya ce wa fil umda, to yana nufin umdatul ahkam, an gane ko? Da aka sai a cire ahkam din, sai kuma shi umda din sai a sa mata ma'arifa. Wal mizan badalan min mizanil i'tidal, kamar littafin nan na mizanul i'tidal, sai a kira shi da al mizan, kaga an shafe idafa din, an shafe al i'tidal, to shi kuma mizan din sai a sa masa alif da lam. Wal fathu, kamar fathu al fathu badalan min fathil bari, sai a ce jaa fil fathi, kawai sai a shi kamar yanda yazo cikin al-fathu, me yake nufi da al-fathu? An shafe idafa din, fathul bari sai aka cire bari din, sai a ce al, to in zaka ci zaka shafe, to sai shi kuma al-fathu sai ka sa masa alif da lam, sai zama al-fathu. Wat taysiru, da kuma at-taysir badalan min taysiril azizil hamid, a madadin taysiril azizil hamid, to sai a shafe al azizil hamid din, sai a bar taysir din, to in za a bar taysir din kuma sai a sa alif da lam, sai zama at taysir. To haka shi ma wannan kana iya cewa shama'ilun nabi, ko ka ce ash-shama'il, wa haka. Wa adafa ba'dul muta'akkirin ila shama'il idafatan, wasu daga cikin malamai da suka zo daga baya suna rabawa ash-shama'il din wata idafa, fa qal, sai wani daga cikin wanda suka zo malaman baya sai kaje ce ash-shama'ilul muhammadiyya, kaga ya raba al-muhammadiyya a jikin ash-shama'il. Wa hadhihi al-idafatu mutaakhira, wannan idafa din gaskiya babu ita a cikin rubutun malaman farko na wannan littafi, a'a waɗanda suka zo daga baya su suka yi wannan idafa ta al-muhammadiyya. Wa in kana la iskala fi hadin, da babu wata matsala da take da ita in an ƙara din min haythul ma'ana, ta fuskar ma'ana, in an ce ash-shama'ilul muhammadiyya ma ba wata ma'ana da ta baci. Wa qad yassara Allahu li, haqiqa Allah ta'ala ya sauƙaƙe min, ya hore min, wa huwa al-mu'in, shine mai taimako, wal muwaffiq, shine mai datarwa, Allah ta'ala ya hore min i'dada hadha sharhi, wato tsara wannan sharhi ko tattara wannan sharhi, likitabi shama'il, na littafin ash-shama'il, wa ja'altuhu sharhan mutawassitan. الدكتور عبد الرزاق يكي تشوى سين سنية ونن شرح اللتاب يزم متوسط معنى شرح نيس أكاتكي ليس بالطويل الممل بيزم الشرح ميس أو دفاتي بوان دزا أقوصا وجن كارن شاوى ولا بالكثير المخيل هم بيزم تكيتتشي وان ديبر وان جيبي با an gane ko ban takaita shi irin takaita wanda za ka ga ma'anar ba ta fitowa ba sosai ya bar gibe sannan ban tsawaita shi ba yanda zai gajere ya kosar da mai karatu sai na sanya shi zama sharhi ne mutawassil rajiyan min Allah ina mai fata da kauna daga Allah ta'ala an yanfa bihi da ya amfanar da wannan littafi wa an yataqabbalahu kuma ina roƙon Allah ya karbi wannan aiki da nayi bi qabulin hasanin karba wadda take kyakkyawa wa ashra al'ana fil maqsudi wa ashra al'ana to yanzu zan shiga fil maqsud cikin abin da ya tara mu zan shiga cikin manufar littafin manufar rubuta littafin musta'inan billahi ina mai neman taimakon Allah jalla wa ala taliban aunahu ina mai neman tanyansa da daukinsa wa taysirahu da saukakewarsa wa tawfiqahu da gamdakatar dinsa fa innahu wahdahu domin Allah shi kadai ne almuwaffiqu mai datarwa la sharika lahu bai da abokin tarayya babun ko babu ma jaa fi khalqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babu in ka ce babu ma jaa zai fi kyau babun ma jaa in ya zama ka ce babun shi ma yayi zai zama haza babun ma jaa fi khalqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam in kuma ka ce babu ma jaa sai zama ma jaa idafa ce akan babu babu ma jaa fi khalqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babin da yazo akan bayanin halittar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kasa kunne malam zaka ji kyau zaka ji ba ai ba ta bayin irin sa ba sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ne tilo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haramun alal i alal ayami ijadu mithlihi haka alfaza zike cewa haramun ne yau da kullun ta kara samar da irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haramun ne ga wata mace ta sake haifar irin sa shi kadai ne ba a sake yi ba kuma ba za a yi ba sallallahu alaihi wasallam aqad al musannif rahimahullahu hadhihi tarjuma wato mawallafin wannan littafi Abu Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya kulla wannan babi li bayani dan babin yayi bayanin ma ya ta'allaku abinda yake da alaka bi sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyya amma na halitta bi fatil kha dan akwai khuluqiyya to ba su din ba khalqiyya akwai na dabi'a sifofin annabi na dabi'a akwai sifofin sa na halitta to a wannan babin zai gaya mana sifofin annabi ne al-khalqiyya bi fatil kha na halitta min haythu tul ta fuska tsayi wal laun da launi wa sha'ar da gashi wa gairi zalika da wannan haka wa amma sifatuhu al-khuluqiyya amma game da bayanin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam na dabi'a wa hiya kathiratun wadannan sifofi ne masu tarin yawa fa sayati dhikruha insha Allah ba da dadewa ba ambatan sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dabi'a ba da dadewa ba su ma za su zo a cikin wannan littafin fi tarajumin lahiqa ababuka masu zuwa وقد اكرم الله نبينا صلى الله عليه وسلم تبس بابكو كنتو الله يا كرم النبي نن نابو صلى الله عليه وسلم باجمل باكمل واجمل الصفات الخلقيه الله يا كرم منزل الله صلى الله عليه وسلم ده مفي تشكا مفي كاون صفوفي نا حديتا كما يند الله انه اكرمه subhanahu wa ta'ala kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi afdalis sifatil khuluqiyya da mafifita sifofi na dabi'a qala shaykhul islam ibnu taymiyyah al-harrani rahimahullahu ta'ala shaykhul islam ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana fada fi kitabihi a cikin littafinsa al-jawabus sahih لمن بدل الدين المسيح ان غاني كو لتابي ني الجواب الصحيح لمن بدل الدين المسيح a cikin wannan littafi mujalladin sa na 1 da kuma na 5 a mujalladin sa kai na 5 shafi na 438 wa huwa yatahaddathu an ayati nubuwwatihi a daidai lokacin da Sheikhul Islam yake tattaunawa yake zantarwa game da ayoyi alamomin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam wa suratuhu min akmalis suwari wa atammiha wa ajma'iha lil mahasini addallati ala kamalihi fa akramahu Allah bi khalqin hasanin wa suratin jamilatin wajtama'at fihi al mahasin an gare ko yake cewa wa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam rabi umman zan Allah sallallahu alaihi wasallama wa suratuhu da sufar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance min akmalis suwar sufar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamannin annabi suna daga cikin kamanni mafiya cika wa atammiha mafiya kammaluwa wa ajma'iha lil mahasini mafiya tattare kyau an gane ko addallati kama ka ala kamali wanda suke nuni akan cikar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa akramahu Allah Allah ya karrama shi bi khalqin hasanin da kyakkyawar halitta wa suratin jamilatin da kama kyakkyawa wajtama'at fihi al mahasinu kyau gaba daya ya ture ya tattare ya dunkule ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gare ko wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talid an-nisaa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u haka sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Hassan bin Thabit yana yiwa manzon Allah yabo yake cewa wato khuliqta mubarra'an min kulli aibin yake cewa wa ahsanu minka lam tara qattu aini me kyau irin ka ido na bai taba ganin sa ba wa ajmalu minka wanda yafi ka kyau lam talidin nisa ai yanzu mata sun kasa haifarsa yace khuliqta an halicce ka mubarra'an kubutacce ne kai wankakke min kulli aibin daga dukkan wani aibu in ka kalli manzon Allah zaka ta kowace fuska yayi yace ka annaka qad khuliqta kama tasha'u kamar an halicce ka ne yadda kake so sallallahu alaihi wasallam alal musannif abu isa at-tirmidhi yake cewa akhbarana abu raja' yace abu raja'in shine qutaybah ibn sa'id ibn jamil ibn qarib as-saqafi al-balkhi wanda aka haife shi shekara ta 150 ya rasu shekara ta 240 kuma yana cikin malaman da kusan ashabu sihah dinnan kutubu sita duk sun yi ruwaya daga Qutaybah ibn Sa'id kuma daga cikin malaman sa akwai Imam Malik Imam Darul Hijra akwai Layth al-Layth bin Sa'd suna cikin manyan malaman Abu Raja' ana masa alkunya da Abu Raja' amma sunansa Qutaybah ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tariq al-Thaqafi al-Balkhi to wannan Abu Isa Tirmidhi yace wannan malami ya zantar da shi hadisi shi kuma Qutaybah ibn Sa'id yace am Malik shi kuma ya ji wannan hadisin daga Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Madani wanda ya aka haife shekara ta 94 ya rasu shekara ta 179 Imam Malik Imam Darul Hijra wanda shi kuma daga cikin manyan malaman sa akwai wanda zaka ji yayo ruwaya yanzu daga wajensa shine Rabi'atul Ra'i Rabi'a ibn Abi Abdurrahman da Ibn Shihab Az-Zuhri wayannan suna daga cikin manyan malaman Imam Malik shi kuma Imam Malik yace ar-rabi'ata dan ka san wannan chain din mai tsada ne wannan chain din mai tsada ne domin ko ajan malamai in Imam Malik ya shigo cikin chain tsada yake gold ne wannan chain din shi kuma yace yaji daga malamin sa Rabi'ata bin Abdurrahman wanda ake kira Farrukh At-Taymi Al-Madani wanda an haife shi shekara ta 70 Farrukh ya rasu shekara ta 136 ko da 7 an Anas bin Malik shi kuma Rabi'atul Rai ya ji wannan hadisi ne daga Anas bin Malik ibn al-Nadr al-Ansari al-Khazraji wanda yana daga cikin al-Mukthiruna masu ruwayar hadisi da yawa ana ganin hadisansa sun kai kaman kusan 2000 shi kadai hadisan da ya ruwaita daga annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi an ce kusan shekara ta 10 daga hijira kuma ya rasu yana a shekara ta 93 Anas dan Malik radiyallahu anhu khadimi rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sami'ahu yaqulu yace ya ji shi yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rabi'atul ra'i yace yaji Anas dan Malik shekara 10 a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga dan cikin gida ne yace naji Anas dan Malik yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa bitawilil ba'in wala bil kasir wala bil abyadil ahmaki am haki wala bil adab ولا بالجعد القفط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة شعرة بيضاء يتي سفر النبي تعالى ta bangaren tsayi ko rashin tsayi manzo Allah laysa bi tawilil ba'in shi ba mai tsayi bane can da yawa shine al ba'in shi ba mai tsayi bane wanda tsayin sa ya wuce can wato tsayin da zai zama kyau wala bil kasir kuma shi ba ainihin wato gajere bane sallallahu alaihi wasallam kenan kana neman super annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin tsayi da gajarta zaka same ta kamar yadda zamu ji a wata ruwaya can gaba da aka ka kenan wabtagi baina zalika sabila baina qulil ba'in wal qasab anan super annabi sallallahu alaihi wasallam ta ainihin wato yanayin tsayuwar sa sallallahu alaihi wasallam take wala bil abyadil amhaki shi ba mai tsananin haske bane irin haske babu dindin da zaka ganshi yayi wa mutum yawa yayi muni ba irin wannan bane wala bil adami manzo Allah ba mai duhu bane ba mai duhun launin fata bane sallallahu alaihi wasallam shi ma in kana son ka fitar da sufar annabi launin sa to tsakanin al abyadil amhaq da adami a tsakankanin nan sufar annabi sallallahu alaihi wasallam ta launin halittar jikin sa take wala bil ja'di alqafati manzan Allah ba mai matsanancin murdaddan gashin kai bane ba mai matsanancin murdaddan gashin kai bane wala bisabati kuma ba mai santsin gashi bane sosai an gane ko ba'athahu Allah ta'ala Allah ta'ala ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ala ra's 40 sana yana dan shekara wato kimanin shekara 40 fa qama bi makkata 10 sinin ya zauna a makka shekara 10 wa bil madinati 10 sinin a madina ma ya zauna shekara 10 wa tawaffahu Allah ta'ala Allah ta'ala ya karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam ala ra's 60 sana yana dan shekara 60 walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 baydatan 20 sha'ratan bayda babu farin gashi furfura da ta wuce 20 a kansa da kuma gemunsa sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a hadisi mai lamba ta 2900 ya kuma sake fitar da shi ma a hadisi mai lamba ta 3547 Imam Muslim hadisi na 2347 a Ibn Abi Shayba a cikin Al-Musannaf fi jami'ihi shi ma ya rawaito wannan hadisin amma gaskiya na duba wannan lambar ni ban ga hadisin da wannan lambar da ya kawo ba a inda naga lambar hadisin hadisi na mai lamba ta 31804 an gane ko to wannan hadisin hadisi ne wanda yake sahihi to wannan zai mana sharhin wannan magana qauluhu sallallahu alaihi wa sallam kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qauluhu radiyallahu anhu kai fadin Anas dan Malik radiyallahu anhu da yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam laysa bi tawilil ba'in wala bil kaseer manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mai tsayi can da yawa bane ba kuma gajere bane bayanul liduli anan Anas dan Malik yana so ya mana bayanin tsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa annahu rab'atun tunda an ce shi ba mai tsayi bane ba kuma gajere bane can da yawa ba mai tsayi bane da yawa ba kuma gajere bane to sai ya ce wa annahu rab'atun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsakaici ne ai mutawassidun ai manzon Allah tsakatsakiya ne baina tawilil ba'in al-mufrid fi dul tsakanin tsayi mai yawa al-mufrid fi dul wanda ya wuce iyaka a tsawo wa bainal kasir tsakanin kuma al-kasir alladhi jitama'a jismuhu kisran wanda jikinsa ya cure ya dunkule saboda gajarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba wa kana sallallahu alaihi wasallam ila dul aqrabu minhu ila al-kasr wato kusancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa tsayi yafi kusancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gajarta dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rab'atun wato matsakaici ne mai matsakaicin tsawo ne shi ba mai tsawo bane wanda za a ga yayi muni ba kuma gajere bane sallallahu alaihi wasallam wa kana sallallahu alaihi wasallam ila duli aqrabu minhu ila al-qasr kama jaa zalika musarran kaman yanda bayanin haka yazo qarara bihi fi ba'd ar-riwayat aw wasu riwayoyi kaman ka koma cikin al-adabul mufrad hadisi na 1155 da al-musnad al-bazzar hadisi na 7789 hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda walidha wasafahu anas radiyallahu anhu dan haka ne Anas dan Malik radiyallahu anhu ya sufanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi annahu laysa bi tawilil ba'in da cewa shi fa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ba dogo bane irin tsayi mai muni walam yadhkur wasfan muqabilan fil qisari amma bai faɗi wata sifa da take kishiyantar gajartar ba kaga can an kawo at-tawil sai aka al-ba'in amma al-kasir kawai sai aka bashi anan li'annahu alayhi salatu wassalam abinda yasa saboda shi annabi alayhi salatu wassalam ila tuli aqrab ya fi kusanci zuwa ga tsawo sallallahu alayhi wasallam to yanzu kaga idan mutun yayi mafarki yace yaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da tsayi mai yawa shi ya gani in ya ga mutun dan dunkulalle aka ce masa manzo Allah ne a cikin mafarki shi ya gani to kaga anan ma mun ƙara samun bayani in mutun ya ga daga cikin gane annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ganshi rab'atan wato ila duli aqrabu shi ba zan kalele bane ba kuma ainin wato gajere bane yafi kusanci zuwa ga tsayi wa qauluhu alba'in da yace kalmar alko ainin kalmar alba'in kila an ce huwa wannan kalma ta alba'in huwa min bana yabinu bayanan wato asalin kalmar masdarinta daga bana ne ya bayyana yabinu yana bayyana bayanan bayyana idza zahara in ya bayyana wa qila idan mutun ya bayyana sai a ce bana in zai bayyana sai a ce yabinu in ya ko bayyanar kuma ita ce ainihin wato bayanan an wasu sun ce asalin kalmar alba'in daga bana yabinu bayanan wa qila wasu malaman lugha suka ce min bana yabunu baunan asalin kalmar masdarin daga bana ne yayi nisa yabunu yana yin nisa baunan nisa idza ba'uda in yayi nisa in yayi nisa sai a ce bana in zai yi nisa sai a ce yabunu suka ce asalin kalmar daga bana yabunu baunan والمعنى ابن ده ake nufi da alba'in annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakhruj manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai fita ba bi dulihi game da sifar sa ta tsayi an haddi li'tidal daga iyaka ta daidaito tsayin sa madaidaici ne ba mai yawa bane sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu fadin Anas dan Malik radiyallahu anhu game da launin fatar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce la bil abyad al amhaq ba mai tsananin haske bane wala bil adami ba mai duhun fata bane bayanun li launihi sallallahu alaihi wasallam anan kuma Anas dan Malik radiyallahu anhu yana kokarin yi mana bayanin launin fatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuqalu abyad amhaq yuqalu ana cha abyad amhaq idza kana bayaduhu bayadan khalisan la yukhalifuhu sumratun wala humratun wala ghayru dhalik ana cewa mutun abyadu amhaq in yana da wani irin haske tsantsa zunzurutun haske da babu dugu-dugu da ya sirka a cikin wannan hasken babu jaja-jaja da aka ratsa a cikin wannan hasken ko kuma wani haka to wannan ana kiransa abyadu amhaq shine za ka ganshi kamar ko zabiya ko wani abu dai mai kama da haka zaka ga hasken amma za ka ga haske ne wanda ba mai kyau ba saboda ba dan gauraya shi da dan duhu-duhu ko an dan yi masa mix da jaja-jaja ba na fata an gane wal adam huwa al asmar asmar wasu suka ce baki baka fata shine asmar wasu suka ce duhun fata wal ma'ana abin nufi dai annahu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysa bi shadidil bayad ba fari fat bane ba mai tsananin fari bane wala huwa aidan bil asmari sannan shi kuma ba mai duhun fata bane ba baki bane wa inna ma launuhu ai launin annabi sallallahu alaihi wasallama kama saya a ce kaman yanda ba da dadewa ba fi ba'dil ahadith a cikin wasu hadisan bayani zai zo cewa bayadun hasken annabi sallallahu alaihi wasallam fari ne mushrabun bi umratin da aka gauraya shi da jaja-jaja da aka fari ne mai kyan gaske an dan yi masa mix da ja sallallahu alaihi wasallam da haka in kai mafarki da wani ka ganshi baki kiran ba manzon Allah ka gani ba in ka ga kai mafarki da wani aka nuna maka shi ka ganshi kamar zabiya ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam yanzu a cikin karatun mu ne yau mun gano launin fatar annabi sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu sai kuma mutafi gashin kansa sai ce wala bil ja'dil qatadi ba mai tsananin murdewa da cikurkudewar gashi bane wala bis sabati ba kuma mai yalolon gashi bane wanda yake da santsi mai da kai nan sai shi ma ya bi ka ya zube da kai can sai shi ma ya zube ya bi ka ba irin wannan gashin bane da annabi sallallahu alaihi wasallam anan kuma bayanul li sifati sha'rihi bayani ne na sifar gashin annabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu wasatun shi ma gashin annabi matsakaici ne laysa bil ja'dil qafati wa huwa shadidut tasanni wato shine mai tsananin turewa wal ju'udati da cikurkudewa al mutadakhilun ba'dahu al mutadakhilu ba'dahu fi ba'd wanda wani ke shigewa cikin wani har hade ba haka gashin annabi yake ba sallallahu alaihi wasallam al mutalawwi ba'dahu ala ba'd minan nadewa sashi ya shige cikin sashi li ju'udatihi saboda murdewarsa ba haka gashin annabi yake ba wala bis sabati to yanzu mun ji gashin annabi ba irin namu bane kar makallahu kaga wani a cikin mafarki da gashi irin na kanmu wani bawan Allah ne dan uwanka dan Afirka ka gani ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam na fata ka gane yawa gashin annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin namu bane wala bis sabati sannan gashin sa ba asabat bane wa huwa sha'arul mustarsilu shine gashin da yake sakacce mai santsi ta yanda duk inda aka juya sai shi ma gashin ya zube ta nan gurin wa inna ma huwa wasatun bayna zalika gashin annabi yana tsakiya tsakanin mai murdewar da wancan sakacce haka gashin annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa qawluhu fadin sab'athahu Allah ta'ala Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ra'asi 40 sana lokacin da ya cika shekara 40 ai annahu sallallahu alaihi wasallam nubbi'a ai annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi annabta indama atamma min al-umri 40 sana lokacin da shekarun sa suka cika 40 cif wa qawluhu fadin sa fa aqama bi makkah 10 sinin ya zauna a garin makka shekara 10 ba'dal bi'ithati bayan an aiko shi wa qad jaa fi ba'd ar-riwayat aw wasu riwayoyin kuma yazo cewa 13 sana shekara 13 yayi a makka wa hiya al-muddatu allati aqamaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine tsawon zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fi makkata a makka ba'dal bi'ithati bayan an aiko shi ya shekara 13 a makka fa huwa bu'itha ala ra's al-40 kuma shi an aiko shi lokacin da ya cika shekara 40 wa hajara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ba'da an akmala 13 sanatan bayan ya cika shekara 13 nabiyan yana matsayin annabi wa yuhmalu qawlu man qala 10 sinina to za a iya fassara qaulin maganar wanda ya ruwaito shekara 10 annabi ya makka ai kaga hadisin da muka karanta an ce yayi 10 a makka yayi 10 a madina kuma an aiko shi yana da 40 nawa kenan to kuma kaga akwai ruwayar yayi 13 a makka 10 a madina kuma an aiko shi yana 40 ya bar duniya yana da shekara nawa to shine malai yake ganin wannan karabciya ya kamata a tattauna ta wannan ruwaya ta ce shekara 60 kuma za mu samu wanda ta ce shekara 63 domin yayi 13 a makka bayan an aiko shi yana da 40 sannan ya dawo madina kuma yayi hijira yayi shekara 10 sai ya ce to za a iya fassara qaulu man qala 10 sinin qaulun wayanda suka ce shekara 10 yayi a makka ala muddati izhari nubuwa wato sun lissafa tsawon lokacin da ya bayyanar da annabta domin ai farkon aiko shi a matsayin annabi ai bai bayyana ba a boye yake yin abubuwan fa inna ma fa innahu lamma bu'itha domin farko lokacin da aka aiko shi istakhfa sai dinga buya yana dan kiran mutane a boye ko salafa sinina tsawon shekara 3 ka koma cikin sifatu safwa ibn al-jawzi mujalladin da shafi na 116 an gane ko to kaga in muka dauki wannan magana sai ya zamto wa'anda suka ce shekara 10 yayi a makka ba su lissafa da ukun nan da ya dinga kiran mutane daya bayan daya a koye bai fito sanari da da'awar tasa ba ba su lissafa da wannan ba sai suke ganin daga lokacin da ya bayyanar da da'awar sa shekara 10 yayi kuma ya koma madina yayi 10 kuma dama yana da wayancan da aka sai suka cire wayancan guda ukun da yayi a boye an gane ko haka wasu malaman suka ce haka za a fassara wa awdahu min hadha amma bayanin da yafi wannan fitowa an yi humala qaulu man qala a fassara wa'inda maganar wanda yace 10 sinina din nan shekara 10 yayi alama kana ba'da nuzulil mudaththir ya lissafa ne bisa ga bayan saukar suratul mudaththir wa amrihi bil inzar da kuma umarnin sa da aka yi da wa'azi ai saukar ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir ai daga lokacin aka ce tashi ya fara wa'azi to wa'inda suka ce to kaga sun lissafa ne kafin a saukar da mudaththir a ce qum fa anzir wa man qala 13 sana wanda kuma yace shekara 13 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a makka adafa ilaiha 3 sanawatin lati kana qabla al-amr bil inzar to ya hada hadda shekara 3 nan wayanda manzon Allah yayi su kafin a umarce shi ya fara yin wa'azi aw anna rawi al-gal kasra ko kuma maruwaicin ne ya jefar da abinda bai cika ba yanzu misali sai aka ce shekara 20 da yan kai kawai in aka tashi tun da yan kan sun zamanto ba su cika ba da za a iya lissafi kawai sai ya ce shekara 20 to wasu sai suka ce wasu rawin ne yake ganin wayannan yan kan kawai sai ya cire su kawai sai ya lissafa cikakku kawai yana ganin 60 cif wannan ta cika amma doriya akan 60 din ya cika ukun dindi ko ba su cika ba kawai sai ya ga to bari ya ajiye wannan yan kan kawai ya ambaci 60 wani cikin fasarar cewa rawin ne ya cire wannan wato ya jefar da wannan wato wannan abin da bai cika ba din muna lokaci to an ce lokaci ya cika ba mun gama sharhin wannan ba ko mun ƙara minti na minti uku hudu to
to bari a gurguje mu zo kan wannan hadisin na biyu
wa qawluhu wa bil madinati 10 sinin a kuma madina ya shekara 10 ai aqama ba'da al hijrati bil madinati 10 sinin ya zauna a garin madina bayan yayi hijira shekara 10 wa qawluhu wa tawaffahu Allah ta'ala ala ra'si 60 sana Allah ya karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana shekara 60 as-sabitu abinda ya tabbata anna Allah ta'ala ubangiji ta'ala tawaffahu ya karbi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'si 63 sana yana shekara 63 ba 60 ba fatuhumalu hadhihi riwaya ala ilga'il kasr wannan riwaya ita ma da tace 60 to ita ma za a fassara ta akan cewa rawi din ya jefar da yanka ina fata an gane wa fi ra'sihi wa qawluhu wa laysa fi ra'sihi wa lihiyati 20 sha'ratan bayda ay anna ash-shayba fi lihiyatihi furfurar da ke gemun sa sallallahu alaihi wasallam wa fi ra'sihi da kansa kana qalilan yak kadan ce bi haythu la yasilu ila 20 sha'ra ta yanda bata kai wato gashin furfurar bata kai guda 20 ba to insha Allah sai mu tashi hadisi na biyu abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh